Gwamman mutane ne suka rasa ransu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Plateau. Tun fiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a kananan hukumomin Mangu, Barkin Ladi, Bokkos da Riyom, da ya sanadin rasa rayukan mutane, batan dabbobi da kone-konen gidaje. Shugaban kungiyar matasan kabilar Birom, Barista Solomon Daliop, yace ko a jiya an kashe mutane shida a ƙauyen Farin Lamba.
Daga ranar sati har zuwa yau kashe-kashe da ake yi, an jaye ma mutane barna a gonakin su a can wurin. An kama shanakai, sojoji sun zo suka sake ma Fulani shanakan, ba su ce a biya mu wanda aka yi mishi barna ba. An sake arrestin mutum biyu da aka yi musu barna, sun tafi da su wai da cewa an samu gawan yaro Fulani. Nawa daga wurin an je an kashe mutane guda hudu a can Haifan. Din an sake ambushin mutane a sanya bacci, an ji ma mutane biyu rauni. Wannan bai kare ba, an zo an shiga wurin kam an kashe mutum ɗaya, an sake kashe ɗaya a hanyar za shi kui. Mun samu gawaki mutane shida. Ranar Lahadi da dare a fito a ranar yau, an ji an kashe mutane shida a can Farin Lamba.
To yanzu da muke magana da kai, akwai bayanan da ke cewa mata sun fito kan hanya, wayansu ma na ce an sun tare mutane har an sake kashe matafiya. Ina gaskiya haka tun da dai ka zaga?
Babu ƙarya, duk wurin da ya ce an kashe matafiya, ƙarya ya yi. Mata suna demonstration, nuna rashin farin ciki da abin da ya faru da kuki. Kukanmu ga gwamnati da cewa jama'an tsaro STF ko Operation Sefebun sun nuna da cewa ba za su iya ba. Saboda haka a ciro su a kawo mana mobile police.
Shi ma shugaban kungiyar mu ya ce Allah a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad, ya ce ba su ji daɗin abin da ke faruwa ba.
Ina Allah wadare da abin da yake faruwa a jihar Plateau. Wayannan abubuwa kamar makonni biyu da suka wuce muna ta fahimtar wasu abubuwa miyagu suna tasowa a gurare daban-daban a wayannan ƙananan hukumomi. Ko ma waye ya kawo su, kuma ina kiran jami'an tsaro mu tashi a tsaye. Abin da ya faru a Mangu na kashe-kashe da lalata dukiyoyi da yawan gaske musamman a boy wanda bayan wannan an dauki garoki daya biyu musamman a Haifan, Kwi, Weren, ita marabayan Farin Lamba suka an dauki garokin Fulani. Amma dai muna ta cewa su yi hakuri su, wanda ko jiya ma a ƙauyen Tukur an kwace shanun Fulani wayanda har yanzu ban samu adadin shanun, amma dai garkin gaba daya. So irin wayannan suna haifar da miyagun abubuwa musamman a gurare daban-daban a ƙasar nan.
Manoma suna korafin cewa makiyaya na sa dabbobin nan a cikin gonaki, shi yasa yake zama da tashin hankali.
Shekara 1000 da suka wuce sani yana shiga gona sai banna, amma akwai hanya da muke daidaita mu mun sani, su sun sani, amma ba a dau doka a hannu ba a kashe mai kiwon sai a ce ana son zaman lafiya. Wannan ba daidai bane.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya buƙaci al'umma su kai zuciya nesa.
Abin da yake faruwa goma ya daura mana kai a gwamnatance, kosam gwamnatin tana karewa sai wannan abubuwa suke faruwa.
Kun samu adadin mutanen da aka kashe a cikin 'yan kwanakin nan?
Ni kullum batun adadi ba na yin shi, domin ko da dabba ne aka kashe ba ma jin daɗi balle mutum. Kuma abin da ya faru a kwanan nan a Farin Lamba yau da har ya zama mutane sun tare hanya, an riga an sha kansa, yanzu hanya bude take. Babamu shi ne muna jan kunnen al'umma, shi mai girma gwamna ya tura jami'an tsaro ya ba su umarni duk wanda yake da hannu a irin wannan tashina a kamo shi a gurfanar da shi gaban shari'a domin a samu a yi maganin wannan abu.
A halin da ake ciki dai, kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka a yau ya ziyarci al'ummar Farin Lamba tare da kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense domin jajantawa al'ummar yankin kan kashe-kashen da aka yi a yankin. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma tabbatar wa al'ummar cewa rundunar ta yi tanadin duk wasu hanyoyin da suka dace domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar. Ya kuma buƙaci jama'a da su yi haƙuri, su guji ɗaukar doka a hannunsu, su buɗe hanya, su ba da damar zirga-zirgar ababen hawa domin gwamnatin jihar da rundunar 'yan sanda suna yin duk mai yiwuwa domin ganin an yi adalci. Al'ummar sun kuma yaba da ƙoƙarin rundunar tare da yin alƙawarin kwantar da hankula. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.